mani da zagoke soyayya ba wani wanda zai raba manta da hakan
kin zamani na zamoke ke ta wace ba wani wanda zai raba mu kaunar riki nake
sana kasa sakewa kalaman sone tatatada duk ranar da zanna zo gidan ku babu mai tarewa ki manta ba wanda zai shigo manna sakiya da kin sone ban tsaya sadaki na ki zan hada ranar auren mu ai saka
Ara duban ka da kyau dan kudi na hannu